tunda gabanin gudanar da wannan taron cimma matsayar tabbatar da gudanar da campaign da kuma zabubbukan kasar cikin kwanciyar hankali. Harkokin siyasa da kuma yanzu ta hada da yakin neman zabe ya kuma tamkar yakin Badar a jihar Taribas, musamman a tsakankanin jam'iyyun PDP da APC, domin lamarin tuni ya koma na kai hare-hare ga juna, ko dai da nakiya ko bom ko harbin bindiga da kuma ke jallin jikkata salwantar rayuka.
Where is Nigeria heading to if a police officer authorized to guard and to maintain the rules will order an arrest of another police officer who want to maintain the rules? What do we do? How do we contact you when such things happen?
Yadda kenan taron da rundunar yan sandan jihar Rivers ta hada tsakanin ta da shugabanni da magoya bayan jam'iyyun siyasa kimanin 22 a jihar ta Rivers ya gudana, kuma dalilin hada shi shine na cimma yarjejeniyar gudanar da yakin neman zabe da zabubbukan da ke karatowa a cikin kwanciyar hankali tare da bin doka da oda. Taron da ya gudana cikin yanayi na tada jijiyoyin wuya tare da fallasa da nuna yatsa, musamman a tsakanin shugabannin jam'iyyar PDP da APC, inda kuma kowace ke zargin juna da kai mata hari. Jam'iyyun biyu dai su suka mamaye tattaunawar da aka yi a wurin taron.
The problem we are having in this state today is caused by the APC-led government. They are at the part of heightened tension.
Musa Filis Abuwa kenan da ke zaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Rivers ke cewa a gaskiya duk wani tada hankali jam'iyyar APC mai mulki ce ke haifar da shi, kuma mu ba za mu kyale su ba. Jam'iyyar APC da ta dade tana zargin rundunar yan sandan jihar Rivers da nuna rashin adalci a tsakaninta da musamman jam'iyyar PDP, nar cewa ita mai bin doka ce, inda kuma shugaban jam'iyyar ta APC a jihar ta Rivers Dr. Davis Abiyamu Akanya a gurin taron ya musanta wannan zargin na cewa ba sa ganin mutuncin yan sandan jihar ta Rivers. Ga ma abin da yake cewa:
I have never said I don't have confidence in the Nigerian police. I didn't say that in Uyo. All I'm trying to say is that the police should be let alone.
Yace ni ban taba cewa yan sandan Najeriya ba abin amincewa bane, kuma a ko ina ma ban fada ba. Ni dai na san na ce a bar yan sanda su yi aikin su kamar yadda doka ta tanada, dangane da yadda rundunar yan sandan jihar ta Rivers ke kallon wannan lamarin. Dan Bature shine commissioner rundunar yan sandan jihar ta Rivers, kuma ga abin da yake cewa:
muna son su gana kan cewa ba maganan yaki ba ne, maganan siyasa ne, kuma za mu tabbatar cewa mu ba kowa tsaro kula su yi abin da suke. Kuma inda muka ci gaba yanzu mun nuna akwai alamar ganewa da juna. Babban abin da muke so ma da muka yi idan muka wannan meeting din shi ne muna son su 'yan siyasa ne su giya ma supporters din su a kan cewa ga ka'idoji da ya kamata a yi siyasa. Siyasa ba magana faɗa ba ne, siyasa ba yaki ba ne.
Sai dai fa bisa ga yadda taron ya gudana, akwai alamun ba lalle ne ta sauya zane ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.